A wata wasiƙa ce da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Niger suka aikewa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya suka sanar masa da wannan mataki na baiwa jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Niger Madam Louise Obin wa'adin awanni 72 wato kwanaki 3 na tattara koma tsanta tabar ƙasar. Hukumomin sojan Niger ƙin dai sun ce sun ɗauki wannan matakin ne a matsayin martani ga abin da suka kira zagon ƙasa da babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa tunzurawar ƙasar Faransa yake yi wa Niger ta haramtawa jami'anta shiga zauren taruka na kungiyoyin ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniyar da yake tsokaci akan wannan batun. Alhaji Sani Gambo, masanin harkokin diplomasiya a Niger, ya ce Niger ba ta da zaɓi illa irin waɗannan matakai.
Muna ga gwamnatin jamhuriyar Niger ba ta da zaɓi illa na ta mai da makura aniyarta. Me haka nan lokacin da ita Majalisar Ɗinkin Duniya ta hana ma jamhuriyar Niger ta samu wakilci, to a nan ita jamhuriyar Niger za ta ba ma Majalisar Ɗinkin Duniya wakilci a jamhuriyar Niger. Kenan a tsarin tahiyar diplomasiyar duniya kai mai maka ne. Kenan sun hana ma jamhuriyar Niger wakilci a duka wasu ma'aikatu ko ƙungiyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kenan babu wani dalili da ita jamhuriyar Niger za ta ba ma Majalisar Ɗinkin Duniya wakilci a jamhuriyar Niger. Mataki da sojojin suka ɗauka na ba ma wa'adin kwana uku ga wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a jamhuriyar Niger ne ya kwashe na shan shebara jamhuriyar Niger.
Masanin dai ya ƙara da cewa akwai illa ƙwarai ga ƙasar Niger duba da yadda ake mai da ita saniyar ware.
Kun ga abu yana da illa saboda babu ƙasar da za ta iya cewa ba ta yi da wasu ƙungiyoyi ko wasu ƙasashe. Muna kenan an yi kitso da kwakwata kan shi ne ya zama wajibi ita ƙasa ta ɗauki mataki da kamata ta ɗauka na samun mijita ta samu shiga inda ya kamata shiga.
Wannan sabon takun saka da aka shiga tsakanin Niger da Majalisar Ɗinkin Duniya ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar Amerika ta jayye tallafin da take baiwa Niger na miliyoyin dalar Amerika ga fannin tattalin arziki da fannin tsaro da kuma dakatar da horas da sojojin Niger a fannin yaƙi da ta'addanci. Yanzu haka dai ƙasashen duniya na ci gaba da mai da ƙasar Niger saniyar ware, inda ko a farko wannan watan sai da aka hana tawagar Niger shiga babban taron bankin duniya da asusun ba da lamani na duniya da ke gudana yanzu haka a birnin Marrakesh na ƙasar Morocco. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.